creature who Allah shaped herself with straight from Mu'allam. Surely we've wronged ourselves. What will we say in front of them? Mu'allam, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. The Jordan, Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, Khairul Khalqi, Ilahi Muhammad, ya Mustafa, ya Imam, Musalina, ya Mustafa, ya Shafi'a, la Nabina, ya Mustafa, ya Imam, Musalina, ya Mustafa, ya Shafi'a. Ya Mustafa, ya Imam, Musallina, ya Mustafa, ya Shafi'a.